wato yau ne ake kokarin kammala zaben gwamnatin jihar Bayelsa a karamar hukumar Ejo ta Kudu da kuma wasu mazabu da aka soke a baya can kamar karamar hukumar Ekiromo da kuma Amasoma dake cikin jihar Bayelsa wanda idan ba a manta ba hukumar zabe mai zaman kanta ta Najeriya ta soke zaben a baya bayan nan sakamakon irin tashi-tashen hankulan da aka fuskanta a baya can da kuma sakar akwatunan zabe.
Ita wannan karamar hukuma ta Ejo ta Kudu karamar hukuma ce wanda ke akasarinta kusan duk a can cikin ruwa take. Kuma akwai rahoton da ke cewa har yanzu waɗannan tashi-tashen hankulan da aka samu a wancan karo har yanzu ba a daina su ba. Akwai wasu abubuwa da suke faruwa makamanta haka a yau?
Akwai haka gaskiya ne Haji Bayan, wato kusan kashi 98% na ita wannan karamar hukuma a cikin ruwa take. Wato matsalolin da aka samu shine wasu ƴan bindiga ne aka samu suka dora halbe-halbe na mai kan uwa da wadi, yayin da misali suka tarwatsa jama'a suka tada hankali ganin cewa misali kada a kai ga gudanar da shi zaɓe kansa. Saboda al'ummar da ke cikin ita wannan karamar hukuma ta Ejo ta Kudu, wato suna da yawan gaske, da yawan su ya kai sama da 100,000. Don haka har dai zuwa yanzu akwai matsalolin tsaro a wannan karamar hukuma bale ma a kai ga gudanar da shi zaɓe.
Wato ya zuwa yanzu da muke magana da kai babu wani bayani da aka samu na cewa an iya gudanar da wannan zaɓe a waɗannan yankunan?
To halin da ake ciki shine bayanan da na samu tun da safe aka yi kokarin tantance mutane, saboda tsarin da suka ɗauko shine a tantance mutum ya kada ƙuri'a kuma ya tafi. To an samu barazanar harbe-harben ƴan bindiga shi ya kawo tsaiko game da gudanar da zaɓen a sassan wurin. Amma kamar ƙaramar hukumar Ekiromo na samu bayanin cewa zuwa yanzu ana ci gaba da gudanar da zaɓe, yayin da wasu mazaɓu da na ziyarta a birnin Yenagoa an gudanar da zaɓe da Amasoma ba tare da wani tashin hankali ba. Sai dai daga bisani kuma an samu wasu ƴan daba da suka so su mai da hannun agogo baya, ko da yake dai rundunar da mai tsaro ta JTF ta tarwatsa su a lokacin da muka bar wurin. Sai dai kamar ita jam'iyyar PDP da ke mulkin jihar ta zargi an kashe mata mutane da dama a sakamakon halbe-halben ƴan bindiga da aka yi a sassa daban-daban inda aka gudanar da zaɓe, musamman a wani gari da ake kira, wato musamman a wani gari na Ekiromo da kuma karamar hukumar Nambe a jihar ta Bayelsa.
Duk waɗannan tashi-tashi an kula na kashe-kashen a yau ne aka same su?
Tun jiya ne abin ya fara kamin a kai ga gudanar da shi zaɓe kansa. Sannan kuma yau an samu tashi-tashi an kula musamman halbe-halben wasu da ake zargin ƴan bindiga ne da suka aje makamansu, ko suna mara ma wani ɓangare na ita jam'iyyu daban-daban da suke gudanar da shi wannan zaɓe takara. Ko da yake ka san shi gwamna mai ci yanzu, wato Siriyaki Dickson, takarar wato ta ji zafi tsakaninsa da tsohon gwamnan jihar Timothy Silva wanda ya taɓa yin gwamna ɗin, kuma yanzu ya dawo domin sake neman gwamna karo na biyu.
To akwai rahoton da wasu kafofin labaru na Najeriya suke bayarwa cewar an sace ko an fauce akwatunan zaɓe a wasu yankuna, ko kaga irin wannan a nan birnin Yenagoa?
Birnin Yenagoa ba a samu wannan matsala ba, amma kamar a ƙaramar hukumar Ekiromo da yake mafi yawanci al'umma cikin ruwa ne, an samu bayanan satar akwatunan zaɓe har ya kai ga su waɗanda suke kada ƙuri'a suka je suna cikin fargaba na ci gaba da zama garin, ba ma batun kada ƙuri'a ake yi ba. Yayin da kuma bayanan suka nuna cewa an kone wasu ƴan bindiga da ba a kai ga ganewa ba, sun kone gidan kakakin majalisar dokokin jihar Bayelsa.